Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Da fatan mun sami ku lafiya. Sunana Zahra Aminu Fage tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. A yau Laraba 25 ga watan Disamba na shekarar 2024 wadda ta zo daidai da ranar Kirsimeti. Kamar yadda aka saba a duk irin wannan rana mai matukar muhimmanci ga Kristocin duniya. Za mu jingine irin shirye-shiryen da muke kawo muku ko muka saba kawo muku don kawo muku da sakaitan Kirsimeti daga 'yan Afirka mazauna ƙasashen duniya. Amma kafin mu kai ga hakan sai Murtala Faruk Sanyinna ya fara karanto mana labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Kamfanin sufurin jiragen sama na Amurka sun dakatar da zirga-zirgar jiragen sama a fadin kasar na takaitaccen lokaci sakamakon matsalar fasaha a daidai lokacin da tafiye-tafiyen hutun Kirsimeti suka kankama, yayin da kuma yanayin sanyi ke barazanar karin matsaloli ga masu shirin tafiya ta jiragen sama ko kuma ta mota. Hukumomin gwamnati sun tantance tashin wasu jiragen sama na cikin gida a jiya Talata, kimanin sa'a guda bayan hukumar kula da jiragen sama ta tarayya ta bada umarnin dakatarwa ta kasa wanda ya hana jiragen sama tashi. Hukumar ta faɗa a cikin wani sakon email cewa matsalar ta samo asali ne daga fasahar tsare-tsaren jigilar jiragen sama. Kamfanin nazarin zirga-zirgar jiragen sama na Sirium ya ce an jinkirta tashin jirage a manyan filayen Amurka, yayin da kashi 37 cikin 100 kawai suka tashi cikin lokaci. An soke tashin jirage 19. Dakarun gwamnatin Siriya ta SDF a karkashin jagorancin Kurdawa sun ce sun kaddamar da farmaki kan dakarun sojin Siriya da ke samun goyon bayan Ankara domin kwato yankunan da ke kusa da kan iyakar Siriya da Turkiya. Rundunar ta SDF ita ce babbar kawar Washington a Siriya, inda suke auna cibiyoyin kungiyar IS mai tsauraran ra'ayin Islama da ke warwatse a gabashin kasar. Tun bayan hamɓarar da gwamnatin Bashar al-Assad a farkon wannan wata, fada ya ƙara kamari tsakanin kungiyar da ke samun goyon bayan Amurka da kuma sojojin kasar ta Siriya, waɗanda suka kwace iko da babban birnin Manbij da yankunan da ke kewaye da shi. Rukin Jamal, mai magana da yawun kungiyar kare haƙƙin mata a ƙarƙashin SDF, ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press a jiya Talata cewa mayakan nasu na dab da tazarar mil 7 daga tsakiyar Manbij. Labaran suna zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Sakamakon wani binciken da sojojin Isra'ila suka fitar a jiya Talata ya nuna cewa kasancewar sojojin Isra'ila a Gaza ba da gangan ba shi ne ya haifar da mutuwar mutane 6 da aka yi garkuwa da su a cikin watan Agusta a Gaza. Mayaka Hamas ne suka yi awon gaba da mutane 6 da aka yi garkuwa da su, da suka hada da ba'amurke dan Isra'ila Harsh Goldberg Polin a wani harin da suka kai wa Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba shekara ta 2023. Kungiyar Hamas ta kashe su bayan kwashe kusan kwanaki 330 a hannunsu. Rahoton rundunar sojan ya nuna cewa ayyukan soji da aka gudanar a yankin, duk da cewa an yi su cikin takatsantsan, sun yi tasiri sosai a kan matakin da 'yan ta'adda suka ɗauka na kashe mutane 6 da aka yi garkuwa da su. Rahotanni sun bayyana cewa daga bisani an gano gawarwakinsu cikin sa'o'i 48 zuwa 72 a cikin wani ramin ƙarƙashin ƙasa a ƙarshen watan Agusta. Hukumomin Taliban sun faɗa a jiya Talata cewa Pakistan ta kai hare-hare ta sama a gabashin Afghanistan, waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar fararen hula da dama da suka haɗa da mata da ƙananan yara. Ma'aikatar tsaron ƙasar ta Taliban ta yi Allah wadai da harin da aka kai cikin dare a garin Bamar da ke lardin Paktika da kan iyaka da Afghanistan. An tabbatar ta kafar sada zumunta ta X cewa iyalan 'yan gudun hijirar Pakistan da ke zaune a yankin ne waɗanda abin ya shafa. Ba iya tantance kirarin nan take daga majiyoyi masu zaman kansu ba. Daular Musulunci ta bayyana wannan mummunan harin bam a matsayin keta ka'idojin ƙasa da ƙasa kuma mummunan aikin zalunci inji sanarwar ma'aikatar tana amfani da sunan gwamnatin Taliban a hukumance. Sanarwar ta gargadin cewa ba za a bar wannan harin na matsorata ba tare da martani ba. Martanin na Taliban ya zo ne sa'o'i bayan da jami'an tsaro a Pakistan suka tabbatar wa manema labarai a boye cewa dakarun su sun kai hare-hare da dama ta sama kan wasu wuraren da ake zargin cibiyoyin 'yan ta'adda ne a Bamar.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, da fatan dukkanin Kiristoci a fadin duniya na shirin yin kokon Kirsimeti lami lafiya. Yanzu kuma lokaci ne da zamu jagefe mu barwa alheri Grace Abdu Fili ta gabatar mana da shirinmu na musamman.
Let it be Christmas everywhere.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba. Muna kuma yi wa al'umma Krista duk fadin duniya barka da Kirsimeti. Da fatan an ga wannan ranar ta Kirsimeti shekara ta 2024 lami lafiya. Alheri Grace Abdu ce ke farin cikin gabatar da wannan shiri da ke ba 'yan uwa maza da mata da ke zauna a kasashen waje damar sada zumunci a wannan rana.
Allah ya sa dukkanmu mu yi Christmas lafiya.
Na fatan cewa za a yi Christmas lafiya.
Ina aika sakon gaisuwa na Christmas ga 'yan uwa. Merry Christmas and Happy New Year.
Let it be Christmas, Christmas everywhere.
So then, the Saint Larry Mamben in a gaida iyali na Jeremiah Useni in a gaida iyali na Philip Temlong in a gaida iyali na Ayuba Bigun in a gaida iyali na John Temlong in a gaida iyali na Nanjo Temlong in a gaida iyali na Niger Temlong ina gaida iyali na Wanfa Temlong ina gaida iyalai na family Temlong ina gaida ayana family na Fali Mamben Duka ina gaida pastocinmu wadanda suke aikin Ubangiji ina gaida malamai na makaranta na Salaba Private School and yara na wadanda suke student dawa ina gaishe su ina gaida iyali na Banfa yarna ina gaida iyali na VD Sanda ina gaida iyali na Gambo Yirime ina gaida iyali na Dada, ina fata Ubangiji Allah zai sa zamu gama Christmas na lafiya a cikin sunan Yesu.
Ni Caroline Lambda, ina gaida Sarah Lambda, ina gaida Friday Lambda, ina gaida Jesus Lambda, ina gaida Nehemia Barmak daga Limon, ina gaida Jonah Nambu daga Turaki. Ina gaida mutane mundum duka ina gaisuwa babanmu daga mundum paso ina gaida uwarmu mutanmu ina gaida duka yara na otana Nancy ina gaishe ta ina gaida Sarah Lambda ina fata a gama Christmas lafiya.
Sunana Dr. Patrick Dakum kuma ina zama ne a Laurel Laura kuma tana jihar Maryland United States ta America. A lokacin Christmas kuma haka ga gaisuwa na ga jama'a musamman da iyalin da suke iyalin Dakum. Akwai kanina John Dakum da Lois da matarsa. Ga kuma Nuhu Dakum da matarsa Grace. Ga kuma Ima Dakum da matarsa Nandi. Ina gaida kuma Samuel Dakum, Samu Dakum da matarsa Prin R. Ina son gaida Victor Dakum da matarsa Bumi da kuma sauran iyalin Dakum gaba ɗaya na kai muku gaisuwan Christmas. Haka nan kuma ina so in kai da gaisuwa na zuwa ga surukaina wato family na Loda Nyamgang Bulos Gang, Timothy Gang, da sauran duk iyalin da suke surukaina da suke gang family. Ina kuma kawo gaisuwa na Christmas ga kungiyar da ta taimaka ta rayar da ni a cikin ruhaniya, wato Christian Couples Fellowship, Board of Trustees din ta, kuma shi Reverend Dr. David Pofi da matarsa Gerta da kuma sauran waɗanda suke esco da trustees na Christian Couples Fellowship. Haka nan kuma na kai gaisuwa na ga iyali na wurin aiki na, wato Institute of Human Virology Nigeria. Zan kira suna guda kawai, wato shi Chief Operating Officer namu da Managing Director, wato shi Dr. Charles Olale Kanensa. Na son kai gaisuwa gare shi da kuma iyalinsa. Haka nan kuma group na wato da muke tafiyar siyasa tare, wato Consolidation Movement, ina son kai musu gaisuwa. Ga kuma abokaina suna nan da yawa, su Aminu Zang, su Ayuba, su Longmu, Tom Ed, Jumai Musa, su Taple, su Alhaji Ayasham, suna Ahmed, su Grace Abdu, da yaran su Bilkisu, labaran da ƴaƴansu, da su Gukut family, da sauransu dai duka. Na kawo muku gaisuwan Christmas. Barkanmu da Christmas.
Gaisuwan Christmas daga Briska Dance zuwa ga dukkan iyalin gata da iyalansu. Jikokinmu da tattaba kunne duka, gaisuwa kuma zuwa ga dukan iyalin Idrisu Galadima a duk inda muke. Ina mana gaisuwan Christmas da mu da iyalanmu duka. Ina gaishe da Amelia David, ina gaishe da Mama Sarah Mavira, ina kawo gaisuwan Christmas ga Daddy and Mommy Ibrahim Bakari, ina gaishe da Dr. Kefas Leka da iyalan shi, ina gaishe da Habiba Usman mai gida da iyalai duka mai masaukin baki. Ina kawo gaisuwan Christmas ga dan uwa Joel J Magani da Edna Musa, Lawas J Chris, Jerry FM ya Raps, Siya J Magani. Ina kawo gaisuwa ma Masumi J Magani, Rinjaya J Magani. Ina gaishe da Apichik Tsafta da iyayenta da ƴan uwanta duka. Ina gaishe da yaro na Jermaya da Kim Magani, wanda aka fi sani da JD. Ina kawo gaisuwan Christmas, fata dukan ku kun yi Christmas lafiya da iyalanku. Ina kuma gaishe da ƴan biyu yaro na JD, wato Pastor Daniel Matthias Palong, matashi da yaran su da dangin shi duka. Ina kawo muku gaisuwan Christmas, gaisuwa daga bakin Briska Das.
Sunana Jimela Gloria Garba, ina zama a New York City. Ina isa da gaisuwan Christmas ga mamana Rebecca, ƴan uwana Grace, Billy, Gladys, Gaius, Godia. Ina gaisuwa kuma ga ƴaƴana Becky, Togoyamba, Pedeyamba, duk kuma nephews ina da nephews ina duka. Ina isa da gaisuwan Christmas, Ubangiji ya kai mu Christmas lafiya, ya ba mu lafiya, Ubangiji ya taimaka. Amen. Cikin sunan Yesu. Baraka da Christmas.
Sunana Kefas Lamak, daga city ta Iowa State, anan a tsakiyar America da ake kira Midwest, kusa da Chicago. Bayan dubun gaisuwa mai yawa ga duka masu sauraron wannan sakon gaisuwa ta Christmas, muna ƙara gode wa Ubangiji Allah da wata shekara da muka gani ta Christmas. Ina miƙa gaisuwa ga masu bi da abokan arziki da ƴan uwa da dangogi gaba ɗaya a faɗin Najeriya ta Arewa, da fatan za mu yi Christmas a cikin masu rai da lafiya da kuma cikin ƙoshin lafiya. Na miƙa gaisuwa ta musamman ga ita mahaifiyata Mrs. Larba Lamak da dukkan ƴan uwa da nake da su a Najeriya tare da ikkilisiyoyi namu na Najeriya musamman Ekwa Goodness Mr. Ali Ekwa Church Kadawa Kano da kuma Ekwa Church Sabon Layi a can London da fatan dukkan ku za ku yi Christmas lafiya ga dukkan masu sauraron wannan gaisuwa ina roko a irin da gaisuwa ga dukkan ikkilisiyoyi da kuma mutane da na ambata a cikin wannan sako na ƙara jinjina gaba ɗaya kristoci na Najeriya gaba ɗaya amma kuma dai na nodan Najeriya a ci gaba da ba da gaskiya ga Ubangiji Yesu Almasihu a dogara ga shi kamar yadda muka saba yi ayi Christmas lafiya Allah nuna mana wata sabon shekara kuma na gode
Akila Adamu muna jihar Ohio a kasar Amurka a madadin iyali na ina mika sakon gaisuwa zuwa ga mahaifina Jerry Adamu ina kuma gaida ƴan uwana wayanda suke wurare daban-daban ina kuma gaida kawunnena kamar Shidau da Gaya Yakubu Nama Luka Kato da Flibus da Mark na kuma gaida surukaina kamar su Reverend Likita Musa Hanania Musa da sauransu na kuma gaida abokaina da muka a girma tare kamar su Timothy Sherman Levi Tanko Friday Ali Solomon Junior Philemon Luka Ubanduma Helen Saidu da Saura da iyalansu duka na kuma gaida makwabtanmu a kunye kase Jos a fata da tudun wada dukkan inda muka zauna a kasar Jos muna kuma gaida pastoci kamar su Reverend Inua Sajun Goma Chris Daria Samson Muria Ibrahim Kasim Jonathan Obi Caesar Bulus da sauransu na kuma gaida dukkan inda na aiki kamar Equa Headquarters Jos Discipleship Unit kuma sashin Almajiruci da kuma seminary na Kaguru da Jos inda na dinga na yi koyarwa na gaida dukkan daliban da na koyar da su a wayannan makarantun na san yawancin su suna aikin ko malanta ko pastoci a wurare daban-daban Ubangiji ya baku nasara cikin wannan aikin da kuke yi da kuma yi bikin Christmas. Na kuma gaida dukkan malamai da kuma wayanda muka yi karatu tare a primary school Angwarimi Kaduna da kuma Rimi College Vocational Training School Makarfi musamman shi Dr. Bahiru Jikanshi Garba Jikanshi wanda har yanzu muna kan mu'amala da shi na kuma gaida dukkan wayanda muka yi makaranta a Government Technical College Malali Kaduna kuma ina sake gaida dukkan mutanen Kwenzum da mutanen Kagoma ina gaida mutanen Kukun Dutse da mutanen Kaguru Ubangiji ya sa muku albarka sannan kuma cikin bikinku Allah ya barkace ku ina gaida abokan aiki na kamar su Reverend Dr. Korosi, Reverend Joseph Njaraba, Reverend Dr. Inana Tanimu, Professor Kuihio, Reverend Farento, Reverend Eliezer Baba, muna da Reverend Akeju, Reverend Ibrahim Kasim, Reverend and Mrs. Josephine Jauda, Mrs. Rebecca Baba, Mrs. Tira Abidan, na kuma gaida su director da na aiki da su kaman su Reverend Zakaria Salihu, Reverend Chongs da sauran mutane. Ubangijin Allah ya albarkace mu ya kuma sa mu yi bikin Christmas lafiya ya kuma sa mu gan Christmas na gaba masu zuwa.
Barkan mu, sunana Joseph Shigmut daga Washington DC. Na son isa daga son Christmas ga mama na Esther da tana zama rantiya Jos. Ga su yan wanina Polycarp Shigmo da ke Abuja, Yalwata Tonan da take Jos, Solomon da shi ke Fangshin, da David da Pandis da Planan da Nayon dukansu ke zama a na Jos. Na maku gaisuwan Christmas, haka nan na mika gaisuwan Christmas na zuwa ga Sarkin Chief Lomiship da shi mai girma Charles Sarkin Gindiri da Senator Joshua Dare. Da abokin na Professor Saka Ayoban da yake zuwa University na Jos, haka nan da Architect Jonah Chong da mamansa Mary Chong, haka nan isa da Christmas gaisuwa na zuwa ga Ladi Dako da Margaret Goguim da Teresa Fanto da Mama Sheni, haka nan ke mika duk gaisuwan ma zuwa ga abokin na Pavan Nasaran da ke Akwanga a Nasarawa jihar Nasarawa da duka jama'a da ke cikin jihar Plateau da kasar Nigeria gaba daya. Allah dai ya sa a gama lafiya a Christmas da murna da wannan murnan da farin ciki a shiga cikin sabuwar shekara na 2025. Allah ya albarkace dukanmu.
Sunana Samuel Sarfiya, gaisuwa ta zo daga Canada. Ina mika gaisuwa ga iyalina a Nigeria, Malam Danyaro, Malam Gayus, Malam Stephen, Malam Ananlo, Malam Margaret, Malam Esther, ayi bikin Christmas lafiya.
Sunana Emmanuel Sele, ina kawo babban gaisuwan Christmas zuwa ga Reverend and Mrs. Victor Musa, Joshua Sule, Manasseh Garba, Gladys Goje, Peter Batimaus, Yunusa Madu, Deborah, the Ralph Menegbe. Ayi Christmas lafiya.
Merry Christmas, Gasa Congress and Christmas, daga Dr. Sally Hood, Elizabeth Garba, Maryland, USA. Muna mika sakon gaisuwa Christmas zuwa ga mahaifina shi Jeremiah Likita IBC da kuma kawuna Mr. Samuel IBC, na kuma gaida su Kanena IBC da Ozzy IBC, ana da Haruna Atunkura, Jethro da Mary IBC, Honorable Simon da Christy IBC, Andrew da Mary IBC, Teresa da John Manasse. Muna kuma gaye shi kawunmu shi Uncle Vincent Osawe da iyalansa, Mr. Solomon Awasak da iyalansa, Mr. Setley da Kanang Daze, Reverend Dr. Zachary da Ruth Ibrahim, Mr. Ibrahim da Elizabeth Bakut, da shi kuma Reverend Rabobarde, sauran abokanemu kuma Dr. and Dr. Mrs. Stephen Daniel, Mr. and Mrs. Donald Uweze, Ada Luka da Dr. Hanatu Wazo, Ada Ben da Asta Osawe, Mrs. Deborah Danasa, Mrs. Victoria Zagi, Professor Sam de Christinuhu, Evangelist Ishaku Bupwada, Mr. Liu da Pastor Toi Nepoki, Dr. and Dr. Mrs. Pokop Bupwada, Reverend James Ibu, na iyalansa, na kuma erwa mo sister Grace Oguntolu, da dukkan sauran abokanin arziki a yi Christmas lafiya. Naku Salihu da Elizabeth Garba.
Lokaci ya bamu damar kawo mu kenan a kashi na farko na gaishe-gaishen sai kuma da karfe 4 da rana agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, karfe 3 agogon Ghana, ku je mu da kashi na 2 kuma na karshe na gaishe-gaishen a bana. Kafin mu yi sallama, bari mu mika gaisuwar fata alheri ga dukkan masu sauraron mu. Ina kuma mika gaisuwa ta musamman ga ƴan uwana Nehemia da Mika Gata da iyalansu, Salamatu Ijimbe da iyalanta, Samuel Garbadas da iyalansa, Malam Sila Auta da iyalansa, Lebi Barka Hassan da iyalansa, Bashi da Alisa Daniel da ƴan uwansu duka, iya da iyalanta duka a Jimeta Yola, Husaina Akila Banshika da danginta, sai kuma dangi duka a Jos, da zuriyar Gata baki daya Malumfashi da kuma zuriyar Idris Adas. Gaisuwa ta musamman ga ambassador Sam Jimba da iyalansa, Mr. Mrs. Obadiah Tombet, Victoria Magid, Gladys Zaya, Ilya Mamman, Professor Grace Estrom, Reverend Likita Mantau da iyalansa, zuriyar uwar yaya a gidan dan birnin Malumfashi, Giljab Abraham, Bazata International Ladi Big John, Honorable Sunday Abdu, Dr. David da Christy Shweda, dangin su duka, Ishaya da Laraba Kure, Reverend da Professor Femi Faramalam, Reverend Dr. and Mrs. Bakari Ibrahim, Reverend Dr. Barje Mai Gadi, Reverend Dr. Samuel Kunyop da iyalansa duka, Professor Mrs. Christy Best da iyalanta, Phoebe Kabruk da iyalanta, Dr. da Mrs. Peter Shehu da iyalansu, Madam Ene Ede da kuma dukkan ƴan uwa da abokan arziki da lokaci ba zai bamu damar ambata da ɗaya-ɗaya ba. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Malama Fiona da ta daidai ta zautin shirin alheri ke cewa bari salama Isa Almasihu da zumuntar Ruhu Mai Tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Allah ba mu lafiya ƙasashen mu, ya rufa mana asiri, ya kuma sa mu gama da duniya lafiya.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ga ƙarshen shirin namu na musamman, kuma muna miƙa sakon gaisuwa da fatan alheri ga dukkanin kristoci da kiraye wannan rana a faɗin duniya. Allah ya sa za a yi bukukuwan Kirsimeti lafiya, Allah kuma ya sa mu ga tabbaci idan Allah ya so mu dalai da lafiya. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanina da ya sa mu gabatar da shirin, da wadda ta ba da umarni Fiona Wulaiman Gugu da masu jiniyan mu ne yanzu, ni Zahra Aminu ta biyo miki da fatan alheri daga nan da nan na cikin duniya. Sai Allah ya sa ku.